An gudanar da wannan binciken ne a sansanin Kutupalon da matsugunin 'yan gudun hijira na wucin gadi da kuma wuraren duban lafiyarsu a Cox Bazar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya tare da hukumar bada agaji ta Bangladesh ne suka yi haɗin gwiwa wurin gudanar da wannan binciken. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da mutane 100 aka ɗauka suna shiga wuraren kwanan 'yan gudun hijiran suka tattara bayanan iyalai sama da 120,000 da yawansu ya kusa 518,000. Kakakin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kiranta Duniya Aslam Khan ta ce akasarin waɗanda suka fara isa Bangladesh mata ne da yara. Ta faɗawa murya Amurka cewa an shirya wannan binciken ne domin gane rauni da mutanen suke fama da su da kuma gane irin taimakon da suke bukata.
And according to the data so far collected, we have a number of households headed by single mothers.
Kuma a cewar bayanan da muka riga muka tattara, mun gano mata da basu da maza kuma basu samun taimakon mazaje, su ne ke rike da wasu iyalan, akwai wasu yara kuma su ne ke kula da kaninsu kanana, kan akwai tsofaffi da suke kula da jikokinsu ba tare da taimakon matasan da ke cikin iyalansu ba saboda an kashe su ko kuma sun bace ma juna. Kan ta ce mutanen suna fama da nakasa da dama, kana wasu yara kuma sun bace wa iyayensu. Ta ce waɗannan mutane baki ɗaya za su buƙaci taimako na ceton rayuwansu. Kan ta ƙara da cewa za a raba sakamakon binciken da aka gudanar zuwa ga gwamnati da duk wata ƙungiyar bada taimako. Ta ce tsarin bayanan da aka tattara zai ba ƙungiyoyin bada taimakon dama auna taimakonsu zuwa ga inda ya dace.